بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بيان هكا يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha ta muta Albani TV kainuwa da shan Allah karshen wannan shiri namu na Ramadana a tarihi wannan shine turmi na 8 a cikin wannan jiran giya insha Allah kamar yadda masu bibiyar mu suka gani muna ci gaba da kawo muku wasu bayanai takaitattu akan wasu muhimman al'amura da suka faru a cikin watan Ramadana a tsawon dubbai ko ɗaruruwan shekarun tarihin dauloli da thakafa ta musulunci. Allah Ubangiji ya sa mu dace. A yau insha Allahu za mu yi takaitaccen bayani akan wani cikin bayin Allah cikin Ahlul Baiti wanda aka haifa a watan Ramadana. Daidai 8 ga watan Ramadana shekara ta 83 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan bawan Allah ba kowa bane illa Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib wanda aka fi sani da suna Ja'far As-Sadiq haka ake mishi take an haife shi ranar 8 ga watan Ramadana a shekara ta 83 bayan hijira sunan shi Ja'far dan Muhammad Muhammad dan Aliyu dan Husaini dan Aliyu dan Abu Talib an haife shi a garin Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Muhammad yana daga cikin mashahuran Ahlul Baiti wanda suka kware a wajen ilimi na fiqhu da ilimi na ainihin wato sauran fannonin addinin musulunci wanda kuma ya gamu da malamai manya da suka koya mishi karatu kamar irin su Muhammad ibn Shahab az-Zuhri kamar su Ubaidillah ibn Abi Rafi' kamar Uwatu dan Zubair kamar Ata ibn Rabah kamar Muhammad ibn al-Munkadir sannan kuma har ila yau ya karantar da manyan dalibai wanda suka zama manyan malaman musulunci daga cikin su akwai Abu Hanifata An-Nu'man ibn Thabit akwai Malik ibn Anas Imam Darul Hijra akwai kuma ɗansa wanda ake cewa Musa al-Kazim wanda nan sa daga cikin manyan daliban sa mashahurai baya ga irin su Yahya ibn Sa'id al-Ansari baya ga Sufyan al-Thawri da Shu'ba ibn al-Hajjaj da Yahya ibn Sa'id al-Qattan wannan bawan Allah wato Ja'far ibn Muhammad yana daga cikin manyan mutane da tarihi ba zai manta da su ba a tarihin addinin musulunci da tarihin Ahlul Baiti da tarihin ilimi Allah ya masa fadin kirji da fadin ilimi da karamci da yawan sallah da hakuri da juriya da kuma wato jarinta da aiki da ilimi yana daga cikin manyan mutane da aka san su a tarihi wanda kuma koda yaushe ake ambaton su Allah Ubangiji ya gafarta mai Allah Ubangiji ya saka mishi alkhairi ya rusu ne kuma a watan Shawwal a shekara ta 148 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kabarin sa yana Baqi'ul Garqad wacce ke ainihin wato nan a kasar Madina abin da ya kamata mu ƙara a wannan tarihi shine cewa Ja'far as-Sadiq ba dan Shi'a ne irin wannan aqida ta Shi'a ta bata ba kuma ba shi ya kafa abinda ƴan Shi'a masu mummuna aqida suka kafa ba malami ne cikin malaman musulunci jarumi ne cikin jaruman bayin Allah kuma ɗaya ne cikin Ahlul Baiti mutanen kirki kuma kamar yadda muka ji malaman sa da daliban sa duka suna cikin tawaga Ahlus Sunna amma yana ɗaya daga cikin mutanen da ƴan Shi'a Imamiyya suka ware su suna ambaton su a matsayin limamai da suke cewa a cikin tafarkin su guda 12 wanda wannan kire ne nasu zubi ne nasu tsari ne nasu wanda ma anzalallahu biha wa ma anzalallahu bihi min sultan wannan yana da kyau mu fahimta game da al'amarin wannan bawan Allah Ja'far ibn Muhammad rahmatullahi alaihi malami ne na sunna malami ne masani Ahlul Baiti ne abin kauna ne abin girmamawa ne Allah Ubangiji ya kara masa yarda da aminci baya ga wannan akwai wani malami shi ma wanda shi kuma Allah ya mishi rasuwa a daidai wannan wata na ainihin Ramadan a daidai irin wannan rana ta 8 ga watan Ramadan a shekara ta ainihin wato 200 da 73 bayan hijira, shekara ta 273 bayan hijira, Allah ya rasuwa wa al-Imamu Ibn Majah al-Qazwini. Al-Imamu Ibn Majah al-Qazwini sunansa Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah. Ana cewa Majah da ha'us sakat, ana kuma iya cewa Majah da ta'un marbuta, duka ya halasta fadaka. Asalin shi mutumin garin Qazwin ne, an haife shi a hijira tana da 209 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malami ne mashuhuri cikin malaman hadisi, littafinsa Sunan Ibn Majah shine littafi cikon na shida a cikin littafai da ake kira da suna al-kutubu sitta, ko kuma kace shine cikon na hudu a cikin littafai da ake kira da suna al-kutubu ko as-sunanul arba'a. In an ce kutubu sitta, sai zama tare da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i, sai kuma shi Ibn Majah. In kuma an ce al-kutubul arba'a, sai ka cire waɗancan guda biyu na farko ya zama, wato an ce sunan arba'a sai da sunan Abi Dawud, sunan ko Jami' Tirmidhi, sunan An-Nasa'i da kuma sunan ta Imam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi alal jami'. Wannan malami daga cikin malaman sunna Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazida al-Qazwini, wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci mashahurai, wanda ake ambatansa, ake ainihin wato amfana da littafinsa. Ibn Majah yana da malamai da suka koya masa karatu, daga cikinsu akwai irinsu Ibrahim Ibn al-Mundhir, wanda ɗalibin Imam al-Bukhari ne, akwai Muhammad Ibn Abdullah Ibn Numair, akwai Jubara Ibn al-Mughallis, akwai Abdullah Ibn Muawiya, akwai Hisham Ibn Ammar, akwai Muhammad Ibn Rumhin da kuma Dawud Ibn Rashid. Waɗannan sa daga cikin malamansa da ya riwaya daga gare su. Sannan a cikin ɗalibansa akwai Ahmad Ibn Ibrahim al-Qazwini, akwai Ali Ibn Sa'id Ibn Abdullah al-Ghaddani, akwai Abu Tayyib Ahmad Ibn Rawh al-Sha'rani, akwai Ishaq Ibn Muhammad al-Qazwini da wasu waɗanda ba wannan ba cikin ɗalibansa. Malamai suna masa kirari kaman da Abu Ya'la al-Khalili ya kawo cewa huwa thiqatun kabirun muttafaqun alayhi muhtajjun bihi lahu ma'rifatun bil hadithi wa hifdhun irtahala ila al-Iraqaini wa Makkata wa Shami wa Misr wa Ray. Yace malami ne amintacce mai girma, malami ne da kowa ya amince da shi, ana kafa hujja da shi, yana da sani mai fadi da hadda ta hadisi. Yace ya bar garinsu na Qazwin, ya tafi Iraki guda biyu, wato Kufa da Basra kenan, sannan ya tafi ƙasar Misra, ya tafi ƙasar Sham, ya tafi ƙasar Makka, ya tafi ƙasar Rayyu. Haka Muhammad Ibn Tahir yake cewa ra'aytu Ibn Majah bi madinati Qazwin tarihan, na ga littafin tarihi na Ibn Majah a garinsu na Qazwin, alal rijali wal amsar, yayi tarihin mazaje, yayi tarihin garuruwa. Yace ila asri, yayi tarihin har zuwa zamanin da ya rayu, wa fi akhirihi bi khatti sahibihi Ja'far ibn Idris, cewa a ƙarshen littafin an rubuta da rubutun hannun wanda ya rubuta cewa mata Abu Abdullah yawmul ithnaini, Abu Abdullah Ibn Majah ya rasu ran Litinin, wa dufina yawmul thulatha, an rufe shi a ranar talata 8 min Ramadan, 8 ga watan Ramadan, shekara ta 273 bayan hijira. Wa salla alaihi akhuhu Abu Bakar, wa tawalla dafnuhu akhwahu Abu Bakar wa Abu Abdullah wa ibnuhu Abdullah. Waɗannan mutanen su suka yi mishi jana'iza bayan rasuwarsa, Allah Ubangiji ya gafarta masa. Wannan haditha ta Ibn Majah ita ma a daidai wannan lokaci ta ainihin wato faru, kasancewa shi ɗaya daga cikin malaman musulunci mashahurai, ɗaya daga cikin a'immatus sunna, ya zama abu mai muhimmanci a ambace shi a daidai wannan lokaci, kuma a yi masa addu'a da fatan Allah Madaukakin ya gafarta masa shi da sauran malamanmu. Baya ga wannan kuma, tunda muna da sauran lokaci, bari na ambata mana har ila wata haditha daga cikin hawadith na Ramadan a daidai irin wannan lokaci, a irin wannan rana ta 8 ga watan Ramadan, wanda ya faru a shekara ta 665 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan kuma shine hisar, wato siege, ko a ce tarewa da halifan daular wato Malik ne suna Al-Zahiru Baybars Al-Bandaqdari ya tare garin Akka yayi musu kofar rago a daidai wannan lokaci a shekara ta 1665 wanda ya ce da shekara ta 1267 ta miladiya. Wannan hisar din ya fara wato ya fara tun ya faru ne ta karkashin jagorancin shi wannan sarki wanda ya samu labari a lokacin yana kasar Dimashka cewa wasu mutane cikin Turawa sun kai farmaki cikin dare a musulmai a garin Akka kuma sun shiga kasar sun yi baddabami sun sanya sitiran musulmai sun yi barna ba ƴar kankanuwa ba. Hankalin shi ya tashi cikin daren da ya samu wannan labari a wannan lokaci ya fita ya kama hanya cikin ainihin wato rundunarsa har ya kai ƙarshe ya tarar sun fita daga garin ya bi ya kama su ɗaya bayan ɗaya sannan ya zo ya tare garin ya ainihin kama dukkanin kafirin da ke garin wanda sun ci amanar musulmai kenan bayan ana zaman lafiya da su. Turawa a lokacin da suke zaune a garin Akka sun yi ƙoƙarin su